أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همسه ونفثه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته البر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanwa barkamu da saduwa a wannan yammaci mai albarka a cikin wannan darasi namu mai albarka na tarihin sahabban shugaba sallallahu alaihi wasallam wato rijalun wa nisa'un hawlar rasuli sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Wannan shine darasin mu na 40 kuma yau muna ranar 23 ga watan Safar shekara ta 1444 bayan hijirar shugaba alaihi salatu wassalam, wato daidai da 20 daidai ga watan Septemba a shekara ta 2022 miladiya. A darasinmu wanda ya gabata mun ji tarihin sirna Harith ibn Nu'man da kuma wasu daga cikin dai sahabban ma'aiki alayhi salatu wassalam, wato da irin su sirna Al-Abbas ibn Abdul Muttalib babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yanzu kuma insha Allah za mu tashi daga kan tarihin sahabi na 55 a cikin wannan silsila mai albarka, shine sirna Abu Musa al-Ash'ari, wato wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi murya irin ta iyalan gidan Annabi Dawud alayhi salam, ko kuma irin muryar Annabi Dawud. Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu ainihin sunan shi Abdullah ibn Qais radiyallahu anhu, kuma shi mutumin Yemen ne, ainihin shi ya zo ya musulunta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaman garin Makka. To daga nan sai ya koma ƙasar su Yemen, ya ci gaba da kiran ‘yan uwanshi da danginsa zuwa ga addinin Musulunci, har dai suka ɗan yawaita suka kai mutum 50 da wani abu. Daga nan sai suka tashi daga Yemen suka yi hijira zuwa ƙasar Habasha saboda samun labari da suka yi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'ar shi sun matsa mishi sosai mutanen Makka, har ya sanya sahabbansa wasu sun yi hijira zuwa ƙasar Habasha. Da haka suma suka yi hijira zuwa can Habasha, a can suka zauna tare da su Ja'far ibn Abi Talib har zuwa lokacin da suka yi hijira daga Habashan suka dawo garin Madina. Daidai lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji yakin Khaybara, suka taho a cikin jiragen ruwa guda biyu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba ganima tare da su duk da cewa sun zo ne bayan kwana uku da kammala yaki. Kuma wannan sahabi mai daraja, duk wani yaki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji a bayan nan to an je tare da shi tun daga shekara dai ta 7, sannan ya yi jihadi tare da ma'aiki alayhi salatu wassalam, kuma ya samu ilimi mai yawa. Hasali ma yana daga cikin waɗanda suka haddace Alkur'ani a gaban ma'aiki alayhi salatu wassalam. Bayan ma'aiki alayhi salatu wassalam ya bar duniya, a sirna Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu ya zama gwamna a garin Basra, wato sannan a zamanin sirna Umaru radiyallahu anhu. Zamanin khalifancin sirna Usman ma dai ya ci gaba da riƙe matsayin gwamna din, amma ya bar Basra ya koma Kufa. Kuma a nan garin Kufa ɗin a nan Allah ya karɓi kwanan shi. Imam Zahabi rahimahullahu a cikin tarjumar wannan sahabi mai daraja yake cewa Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu ya kasance yana daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam masu yawan ibada. Dukkan sahabbai alaihi salatu wasallam yawan ibada halin su ne, amma akan samu waɗanda suka yi fice da wata nau'i na ibada din. Misali kamar shi Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu ya yi fice wajen yawan azumi da yawan tsayawar dare, kuma mutum ne wanda ake mashi kirari da cewa rabbaniyi ne, mai yawan gudun duniya ko mai yawan ibada. Yana daga cikin waɗanda suka tara tsakanin ilimi da kuma aiki da ilimi, sannan kuma Allah ya taimake shi da salamatu sadari, wato lafiyar zuciya, baya ruko, baya gaba, ba kuma ya nuna ɓacin rai. Kuma rukon gwamna da ya yi har sau biyu garin Kufa da garin Basra, wannan bai canza shi ba wajen gudun duniyarsa, duniya ba ta ruɗe shi ba kwata-kwata. Wannan duka Imam Zahabi ya faɗi wannan ne a cikin Sayru Alamin Nubala, littafin sa kenan juz'i na biyu shafi na 396 Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu da kanshi yana bada labarin hijirar sa yana cewa mun fita daga kasar Yemen a dani da sauran yan uwana da dangi na da mutanen garin mu mu wajen 50 ne da wani abu a lokacin nan dani da yan uwana guda biyu wato akwai ni kaina akwai kuma Abu Rumin akwai Abu Amir duka yan uwan shi ne sai muka fita jirgin ruwan mu ta kai mu zuwa kasar Najashi wato Habasha anan muka tarar da su Ja'far ibn Abi Talib da sauran jama'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam muka zauna tare da su har zuwa lokacin da aka bude garin Khaybar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya ki Khaybar ya bude garin to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan nan sai yake ce mana lalle ku kun samu ladan hijira karo kashi biyu kun yi hijira daga gidajen ku zuwa kasar Najashi yanzu kuma kun sake yin hijira daga kasar Najashi zuwa nan waje na inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya zo a cikin Sahihul Bukhari da kuma Sahihul Muslim duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wato yana tsananin son wannan sahabi mai daraja so mai yawa sirran Anas bin Malik radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya gaya mana sallallahu alaihi wasallam cewa gobe wasu mutane za su zo muku waɗanda sun fi ku taushin zuciya a cikin musulunci to muna nan kuwa washe gari sai ga mutanen Ash'ariyawa mutanen Abu Musa al-Ash'ari yayin da suka kusanto garin Madina sai muka ji su suna waka suna cewa gadan nalqal ahibba muhammadan wa sahaba gadan nalqal ahibba muhammadan wa hizba gobe za mu haɗu da ababan kaunar mu Annabi Muhammadu da sahabbansa to yayin da suka iso wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi da suka fara yin musafaha da mutane wasu suka rika yin musafaha suna gaisawa da hannayensu su ne farkon waɗanda suka haddasa musabaha a cikin addinin musulunci domin da ba a yi da kawai gaisawa ake da fatar bakin an haɗu amma musafaha wannan ya miƙo hannunsa na dama wannan ya miƙo hannunsa na dama a gaisa wannan mutanen Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu suka fara yi shi a addinin musulunci wannan isnadin hadisin ingantacce ne Imam Ahmad ibn Hanbali shine ya ruwaito wannan hadisin a cikin musnadin sa juz'i na 3 shafi na 155 an karɓo daga Iyad al-Ash'ari ɗaya daga cikin jama'ar Abu Musa al-Ash'ari yake cewa lokacin da ayar nan ta sauka wa Allah subhanahu wata'ala yake cewa fa sawfa yati Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu da sannan Allah zai zo da wasu mutane waɗanda Allah ke son su kuma su ma suke son Allah ayar cikin suratul ma'ida aya ta 54 sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna Abu Musa al-Ash'ari ya ce hum qaumuka ya Aba Musa wa amma ilayhi wato Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna Abu Musa al-Ash'ari ya ce mutananka ne su ne Allah yake faɗa cewa zai zo da su Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu ya shahara wajen dadin murya wajen karatun Al-Qur'ani a cikin sabon ma'aiki alayhi salatu wassalam babu wanda ya fi shi dadin murya shi kansa radiyallahu anhu an rubuta daga gare shi yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu yace ya Aba Musa laqad u'tita mizmara min mazamiri ali daud ya kai Abu Musa hakika Allah ya baka zaƙin murya kamar irin zaƙin muryar nan ta Annabi Daud alayhi salam shi ba Annabi Daud alayhi salam ya kasance saboda zaƙin muryar sa idan yana tasbihi yana zikirin Allah tsuntsaye ne suke zuwa su kewaye shi da bishiyoyi da duwatsu suna yin tasbihin tare da shi shine Allah yake cewa sakharna ma Daud al-jibala yusabbihuna ma huwa tayyib wa alanna lahu al-hadid mun horewa Annabi Daud alayhi salam duwar watsu da kuma wato tsuntsaye suna yin tasbihi tare da shi in yana zikiri suna mishi kamar amshi kenan yana yi kuma suna yi tare da shi wannan hadisin wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Abu Musa al-Ash'ari an hore mar murya irin ta Annabi Daud alaihi salam hadisi ne shi ma ingantacce Imam al-Hakim ya fitar da shi a cikin Musnadku juz'i na 2 shafi na 313 kuma ya ce sahihul isnad wato isnadin shi ingantacce ne Imam az-Zahabi ma yayi muwafaqa da shi akan haka an karɓo daga sayyidina Anas ibn Malik idan Allah ya tabbata gare shi yace sayyidina Abu Musa al-Ash'ari ya kasance mutum ne mai zaƙin murya ya tashi wata rana cikin dare yana sallah a cikin masallacin Ma'iki alayhi salatu wassalam saboda zaƙin murya tashi sai matan Annabi sallallahu alaihi wasallam sun tsaya suna saurare shi to yayin da gari ya waye sai aka ba shi labari ayi matan maiki alayhi salatu wassalam sun ji sautin muryar karatunka sun ji dadi sosai da muryar karatunka sai yake cewa ai da na san kuna jiyo ne lalle da na gwangwaje muku kira'a matakar gwangwajewa kuma da na ƙara muku matakar shauki cikin karatun alqur'ani an rawaito daga abu usman an-nahdi yana cewa ban taba jin wani abin kida kamar goge ko wani molo ko wata garaya ko wani abu ne mai zaki wanda zakin sa yake kamar muryar Abu Musa Ash'ari ba ya kasance idan ya wuce ne mana limanci mukan so a zuciyar mu ina ma ya karanta suratul baqara saboda zakin muryar sa mukan so ya dade yana karatun kamar ya karanta suratul baqara mai izu biyar mun so a ce ya karanta ta gaba daya a raka'a guda saboda zakin muryar shi shi ma wannan isnadin shi ingantacce ne ya zo a cikin tabaqatul kubra na ibnu sa'din juz'i na 4 shafi na 109 haka nan da kuma littafin ibnu asakir wato tarihu damaska an rawaito daga abu salama dan abdurrahman dan au yana cewa sayyidina umaru radiyallahu anhu ya kasance idan ya zauna a majalisarsa in ya kasance a wajen akwai abu musa al-ash'ari ba wai surutu ake yi ba sai na umar cewa abu musa al-ash'ari yake ya kai abu musa al-ash'ari ka tunasar da mu mana game da ubangijinmu sai abu musa al-ash'ari ya kama karatu ya tai shi ma wannan ibnu sa'd ya kawo cikin tabaqatul kubra juz'i na 4 shafi na 109 an karbo daga abu nabra yana cewa wata rana sayyidina umaru radiyallahu anhu ya ga abu musa al-ash'ari ya kai abu musa al-ash'ari shawqina ila rabbina kara mana shauki mana zuwa ga ubangijinmu sai sayyidina abu musa al-ash'ari ya kama karatu yana tai sai aka zo cewa sayyidina umaru lokacin sallah yayi sayyidina umaru sai ya ce awalasna fi salah shin yanzu ba a cikin sallah muke ba saboda jin dadin karatun na abu musa al-ash'ari shi ma wannan isnadin shi ingantacce ne ibnu sa'd ya kawo shi a cikin tabaqatul kubra juz'i na 4 shafi na 109 to duk da wannan zakin murya tashi ka san idan irin mutanen mu ne na yanzu in Allah ya azurta mutum da wani abu da ake so kamar zakin murya ko karfin tilawa ko wani abu sai ka samu kuma girman kai kuma ya cika zuciyar mutum to shi sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu babu girman kan ga kuma tsananin gudun duniya tare da shi da kanshi yake cewa yace a ce makogorona shi ya cika dam da warin mushi ya fi soyuwa a gare ni fiye da a ce makogorona ya jiyo kamshin wata mata a zan mutum ya shiki kamshi sai ka ji kamshin har cikin makogoro shi ma wannan ingantacce ne ya zo a cikin siyar wa alamin nubara a juz'i na 2 shafi na 399 wata rana sirna abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu ya ce muna cikin tafiya a jirgin ruwa a tsakiyar teku kudu da yamma gabas da arewa ko ina ruwa ne kawai sai muka ji wani sauti wani mai kira yana kiran mu yana cewa ya ku mutanen cikin jirgin ruwan nan ku tsaya mu ba ku labari sai muka tsaya muka duba gabas da yamma kudu da arewa ba mu ga komai ba har sai da wannan mai kiran ya faɗa haka har sau bakwai yana cewa ya kuna cikin jirgin ruwan nan ku tsaya mu ba ku labari lagos sai na ce kai ba ka ganin halin da muke ciki ne a cikin jirgin ruwa fa muke ai ba za mu iya tsayawa cak ba sai ya ce to bari mu baka labari game da abin da Allah subhanahu wataala ya riga ya hukunta a bisa zatinsa Allah ya hukunta cewa duk wanda ya sanya kanshi jin kishirwa a rana mai tsananin kuna a nan duniya to lallai Allah subhanahu wataala ya wajabta wa zatinsa cewa sai ya kosar da shi a ranar alkiyama kishirwan nan ta ranar alkiyama to wannan mutumin ba zai ci ta ba to daga wannan ranar kuwa Abu Musa al-Ash'ari duk ranar da ake tsananin zafi irin zafin nan na bazara za ka tarar da shi ko yana azumi saboda ya samu wannan falalar cewa kada Allah ya ji da shi kishirwa a ranar alkiyama to kaga ba haka sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suke wajen tsananin kwaɗayin samun dacewa a lahira wannan hadisin ibnu asakira ya ruwaito shi a cikin littafinsa hadisi na 531 da kuma na 532. Haka na ya zo a cikin siyaru alamin nubara a juz'i na biyu shafi na 393. Tambayar Duwanullahi Alim da kuma tabi'ai suke cewa saboda tsananin ikhlasi da ke tare da Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, sai Allah ya sanya wa zancen shi wani irin daɗi da kuma tasiri mai ban mamaki. Abu Lubaydin an rawaito daga gare shi yana cewa ma kunna nushabbihu kalama Abi Musa illa bil jazzari allazi ma yaqdiu al mufassar. Yace babu abin da muke kamanta zancen Abu Musa al-Ash'ari da shi sai dai kamar wukar mahauci wanda baya kaucewa gaba, duk inda ya so ya yanka nan zai yanka, ma'ana zancen shi kamar yankan wuka yake. Inda ya faɗi magana sai ga ana yarda da maganarsa, saboda muryar shi tana da daɗi kuma zancen shi yana da daɗi, kuma saboda ikhlasin shi Allah sai ya sanya zancen shi yana yin tasiri a zukatan masu sauraron shi. Idan wa'azi yake yanzu nan za ka ga ana zubda hawaye, idan ana tare ne ana kokarin yanke wata shawara in ya faɗi tashi sai ga an ɗauka an yi aiki da ita. Kaɗan daga cikin labarin jihadinsa kuwa an rawaito daga gare shi yana cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama yaƙin Hunainu, sai ya sanya ɗan uwana Abu Amir al-Ash'ari bisa jagorancin rundunar da za su tafi yaƙin Awdas. To sai shi wannan ɗan uwana wa Abu Amir ya haɗu da wani kafiri mai suna Duraidu bin Summa, sai ya kashe Duraidu, kuma Allah ya bashi nasara akan rundunar da Duraidu ke jagoranta. To bayan an juyo, kawai sai wani kafiri ya harbi ɗan uwan nawa da kibiya a gwiwarsa, sai wannan harbin ya zama ya zartar masa zuwa gaba kasa. Sai na cewa ɗan uwan nawa, ya kai baffana Abu Amir, waye ne ya harbe ka? Sai ya nuna min mutumin, nan take ku sai na hau dokina na nufi mutumin. Mutumin shi kuma daga ganina sai ya juya zai gudu, ya kuma sai na ɗaga muryata ana ce mishi, kai yanzu ba za ka ji kunya ba ka rabu gudu a filin yaƙi? Kai ba Balarabe ba ne, ba ka jin kunya wata rana a yi maka gori? Ka tsaya mana mu yi yaƙi. Yana tsayawa sai na haɗu da shi, nan take na kai marsara shi ma ya kawo min, sai Allah ya bani sa'a na kashe shi. Daga nan sai na juyo zuwa wajen baffa na Abu Amir, sai na ce mishi, ya baffa, na kashe wannan wanda ya harbe ka da kibiya. Sai ya ce min, shirye min kibiyar daga jikina. Yace ina shirye mar kibiyar, nan take sai na ga wani irin ruwa ya fito daga gurbin kibiyar. Daga nan sai na fahimci cewa kamar ba zai rayu ba. Sai ya ce min, ya kai ɗin ɗan uwana, ka jagoranci wannan jama'a ka maida su wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan ka je ka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina gaishe shi, sannan ka ce masa ya roƙa min gafara, domin tabbas ni ina zaton zan rasu. Kuma ka kula da jama'an nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bani amanar su. Daga nan sai ya zauna lokaci ƙanƙani, daga nan kuma sai ya rasu. Yayin da muka iso garin Madina, sai na ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin abin da ya samu baffana Abu Amir. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya yi alula, sannan ya ɗaga hannayensa masu daraja, sai ya ce, Allahumma ighfir li Ubaydin Abi Amir, Allah ka gafarta wa Ubaydu Abu Amir, ko kuma Allah ka gafarta wa wannan ɗan ƙaramin bawa naka Abu Amir. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗaga hannu yana taya mishi addu'a, har sai na ga hasken hamatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dukkanin wato ƙasan damatsinsa sallallahu alaihi wasallam. Yayin da naga haka, ni ma sai kwaɗayi ya kama ni, naji Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa, Allahumma ij'alhu yawmal qiyamati fawqa kaseerin min khalqika, Allah ka sanya Abu Amir a ranar alƙiyama ya zama sama da wasu masu yawa daga cikin bayinka. Sai na ce, ya Rasulullahi, ni ma ka roƙa min haka mana. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace, Allahumma ighfir li Abdullahi ibn Qais zambahu wa arkilhu yawmal qiyamati madkhalan karima, Allah ka gafarta wa Abdullahi dan Qaisu zunuban shi, kuma a ranar alkiyama ka shigar da shi wata mashiga mai girma ta karamci. To yana daga alamomin alkhairi ga mumini ya zama mai yawan biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma ayyukan alkhairi. Duk lokacin da rayuwar mutum ta zama ta yi tsawo, saduwar shi da Ubangiji ta kusanta, to ya zama ya ƙara ninkawa akan ayyukan da yake na alkhairi domin ya zama ya mutu akan aikin alkhairi. An tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne mafi dacewa a cikin mutane, sai ya ce wanda ya fi su yawan tuna mutuwa, kuma wanda ya zamto ya fi su yawan yin tanadi ga abin da zai faru bayan mutuwa. Waɗannan su ne masu dacewa, waɗannan su ne masu dacewa. At-Taymi rahimahullahu ya kasance yana cewa abubuwa guda biyu sun yanke min jin daɗin duniya, tunowa da mutuwa da kuma tunowa da gamuwata da Ubangiji, tsayuwar da zan yi a gaban Allah ta'ala. To wane ne ku ya fi sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawan tuna mutuwa ko kuma yin tanadi domin ta? Salihu ibn Musa al-Dalhi ya ruwaito daga mahaifinsa yana cewa Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu yayi ijtihadi, yayi kokari sosai kafin rusulshi, ijtihadi mai yawa, har sai da aka ce mishi ai da ka rangwanta wa kanka saboda halin da kake ciki. Sai Abu Musa al-Ash'ari ya ce hakika dawakan tsere idan sun zo dab da ƙarshen tserensu, to anan ne suke ba da kokari su ba da dukkan ƙarfinsu saboda sun zo dab da ƙarshen tseren. Yace to ni kuwa ina dab da mutuwa, to a shikenan yanzu ya kamata in ba da dukkan ƙarfina wajen yin tanadi saboda gamuwa da Ubangiji na. Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari rahimahullahu wa radiya anhu ya rasu a cikin watan Zulhijja shekara ta 44 bayan hijira, kamar yadda Imam Az-Zahabi ya kawo a cikin littafinsa. To wannan shine Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu. An ruwaito ilimi mai yawa daga gare shi, shine wanda zaka ji da yawa hadisai ana cewa ana Abu Musa al-Ash'ari, ana Abu Musa al-Ash'ari, ana Abu Musa al-Ash'ari, musamman ma abin da ya shafi falalar Al-Qur'ani da dai sauransu. Akwai hadisai da yawa da aka ruwaito daga gare shi. Darasin da ke cikin tarihin wannan sahabi mai daraja shine wato muhimmancin ikhlas da kuma muhimmancin mutum ya zama mai neman kusanci da Ubangiji, sannan kuma kada wata baiwa da Allah ya yi maka, musamman ma baiwar da ta shafi Al-Qur'ani, ko kana da basira wajen haddar Al-Qur'ani, ko Allah ya baka murya mai zaki, ko Allah ya baka ƙarfin tilawa, kada wannan ya sanya maka girman kai ko san sai ka yi riya. Mutum ya zama dai koyon shi duk abin da zai yi shi domin Allah. Daga wannan sai kuma mu gangara zuwa kan tarihin sahabi na 56 daga cikin wannan silsila ta mai albarka, shine mai masaukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu, wato sayyidina Khalid ibn Zaid. Yadda tarihin shi yake, wannan sahabi mai daraja shine Khalid dan Zaid dan Kulaybu dan Sa'labatu dan Abdu dan Aufu dan Ganam dan Malik dan Najjar dan Sa'alaba dan Amru dan Khazraj al-Akbar. An fi sanin shi da Abu Musa al-Ansari radiyallahu anhu, wato al-kunyarsa, kuma sahabin Madina ne, yana daga cikin bangaren Khazraj. Mahaifiyarsa sunanta Hindu bint Sa'id bin Amr bin Imru' al-Qais bin Malik bin Sa'alaba bin Ka'ab bin al-Khazraj bin al-Haris bin al-Khazraj al-Akbar. Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu ya fi shahara da arkunyarsa, kuma wannan sahabi mai daraja ya halarci bai'atul Aqaba, ya halarci yaƙin Badar, ya halarci yaƙin Uhud, ya halarci dukkan yaƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa zuwa yaƙi, wannan sahabi ya raka shi, kamar yadda Ibn Uqba da kuma Ibn Ishaq babban malamin tarihi ya hakaito. Haka nan Urwatu ibn Zubair shi ma haka ya faɗa. Wannan sahabi mai daraja, wato darajar shi ta fito ne a ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo garin Madina. An ruwaito cewa yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya iso garin Madina yana mai hijira, to nan wajen shi ya sauka daga ƙarshe, wanda kuma nan ne ya zama masaukin shi. Ya zauna tare da shi, sai da aka gina wa matarsa ɗaki, sannan kuma aka gina masallaci. Sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar nan ɗin ya koma zuwa ga ɗakin iyalinsa. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da ya zo haɗa irin kwantaka tsakanin sahabbansa, wannan sahabi mai daraja an haɗa shi kwantaka ne da sirna Mus'ab ibn Umairin al-Muqri. Ibn Ishaqa sahibul magazi babban malamin tarihi nan yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka ne farko a nan garin Quba wani kauye ne kusa da garin Madina ya zauna kwana biyar a cikin banu Amr ibn Auf dama ya zo ne ranar Litinin kuma ya bar wajen su ranar wata Alhamis daga nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa garin Madina wato ya bar Quba din bayan an gina masallacin farko a wajen to daga nan jin cewa ya fito zai shigo garin Madina sai banu Salim ibn Auf suka tare shi a hanya suka ce ya rasulullahi taho zuwa gare mu muna da yawa muna kuma da tanaji muna kuma da karfi babu wanda zai taba kankana nan tare da mu ka zo ka sauka a cikin sai riki lanzamin taguwarsa da yake kai sai ya ce musu khallu sabila fa innaha ma'mura ku kyaleta ku fita daga gaban ta wato ku kyaleta domin ita abar umarni ce Allah ya riga mata umarni inda za ta tsaya daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cigaba da tafiya akan wannan raƙuma tashi har sai ya zo wajen unguwar banu bayaba kuma dai a cikin mutanen Madina sai zo zuwa shagaban sa sallallahu alaihi wasallam sai ga mashi irin misalin abinda waɗancan na baya suka faɗa ka zo ka sauka a gare mu ya rasulullahi muna da yawa zamu baka kariya muna da ƙarfi muna da tanadi zamu kula da kai ya rasulullahi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kyale mun raƙuma ta Allah ya riga ya gaya mata inda za ta sauka yana ci gaba da tafiya dai sai dai zo wuce kusa da unguwannin banu sa'ida su ma dai suka sake tare shi suka gaya mishi irin abin da na baya suka faɗa sai ce khallu sabila fa innaha ma'mura ku kyale ta domin Allah ya riga ya mata umarnin inda za ta tsaya daga nan sai ya zo wucewa ta kusa da unguwannin kawunnansa wato banu adi ibn najjar kawunnan kakansa Abdul Muttalib ya zuka ce mishi ya rasulullahi ka tawaye zuwa gare mu mu ne kawunnanka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu khallu sabilaha fa inna ma'mura qalita Allah ya riga ya mata umarnin inda za ta tsaya daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da tafiya har sai da ya zo unguwannin banu Malik ibn Najjar to anan sai raƙumar ta durƙusa addini inda nan ne kofar masallacin shi sai ta durƙusa a sannan din fili ne kawai wajen daga nan raƙumar ana binta a bayan istiqis sai ta waiga baya sannan sai ta tashi kamar za ta koma baya din sai kuma ta sake dawowa dai nan din ta sake durƙusawa daga nan ganin ta riga ta sauka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka daga bayanta nan take sai Abu Ayyub al-Ansari wato Khalid ibn Zaid radiyallahu anhu ya dauki sirdin raƙumar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga da shi gidansa daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sauka a nan wajen shi sai ya umarni a gina masallaci a nan inda raƙumar ta durƙusa Abu Ruhumin As-Samma'i a rubutu daga gare shi yana cewa aqida Abu Ayyub al-Ansari rahimahullahu wa radiya anhu ya ba su labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka a gidansa sai ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ka sauka daga sama ka hau sama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu a ai mutane suna yawan zuwa gona saboda haka kada a dame ku da yawan wucewa gara ni zama daga ƙasa din shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zauna daga nan ƙasa su kuma suna saman bina yace na kasance ni ina cikin ainihin kan bina to wata rana sai ruwa ya tsintsire muna daga sama nan take da ni da matata Ummu Ayyub sai muka dauko wata katifa ta mu muka riga tsantsanewa wannan ruwan saboda muna tsoron kada ruwan nan ya dugo a jikin ma'aiki alaihi salatu wassalam muka riga bi muna tsantsamewa ruwan to daga nan sai na zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na sauko na ce mishi ya ma'aikin Allah me zai hana ka koma daga sama domin bai kamace mu da ni da iyalina mu zama muna gunda yake sama da inda kake ba daga nan sai ma'aiki alaihi salatu wassalam ya umarni aka ɗibi kayansa ya koma daga sama to annabi sallallahu alaihi wasallam yana can a duk sanda sahabbai radiyallahu anhu gari ya waye kowa zai kawo abinci haka za su tara wa annabi sallallahu alaihi wasallam abinci shi kuma sallallahu alaihi wasallam ba ma abocin yawancin abinci bane, saboda kai yawanci kawai ya dan taba loma dai loma bishi kenan sai ya aika shi Abu Ayyub. Abu Ayyub al-Ansari yace wata rana na ga mai aiki alaihi salatu wasallam nace ya mai aikin Allah ka kasance kana aika man da abinci, idan ka aika man da abinci nakan duba in ga ina ne naga hoton yatsinka akai, daidai inda naga hoton yatsinka to wannan wajen ni ma nake yaga domin a samu albarkar yatsinka. Yace amma yau ka aika man da wani abinci sai na duba ban ga yatsinka a ciki ba, ya mai aikin Allah. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mun kware ku haka, wannan abincin a cikin shi akwai tafarnuwa ne, to ni kuma bana cin tafarnuwa saboda ina yin magana da mala'ika, su kuma mala'iku ba su san wari, ita kuma albasa da tafarnuwa duk wanda ya ci su sai bakin shi yayi wari. Yace amma ba haramun bane ko ku ci. Na karanta a cikin sashen littafin tarihi cewa akwai wani sarki wanda ya taɓa zuwa garin Madina zai yaƙi garin, ana ce mishi Tubaul Awwal. Zai yaƙi garin sai malaman shi suka ce mishi ai kuwa wannan garin akwai annabin ƙarshe wanda shine mahaifin dukkan annabawa alaihi wassalam, nan garin ne zai zama gurin hijirarsa. Tubaul Awwal sai ya rubuta wasiƙa yace idan annabin ya zo a bashi sai ya ajiye irin zuri'arsa a garin, sannan kuma ya ajiye bayi shekara 4000 suna ajiye da wannan wasiƙar, ya'ya da jikanin suna ajiye da wannan wasiƙar. To bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka a nan din, sai Abu Ayyub al-Ansari ya kawo wasiƙar ya bashi, yace gashi sana ka karanta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasiƙar shekara 4000 ba ya bada gaskiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun kafin zuwan shi. To sahabbai radiyallahu alaihim sun kasance suna matukar girmama Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu saboda wannan hidimar da yayi wa ma'aiki alaihi salatu wassalam. Ɗayan su kananan su da manyan su suna matukar girmama shi, suna kuma san shi saboda wannan abin da yayi. An rawaito daga Aliyu dan Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma yana cewa wata rana Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu ya ji garin Basra, a lokacin nan Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu yana garin. Sai ya sirna Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ya ce mishi ya kai Aba Ayyub, ina so a yau in maka shigen irin girmamawar da kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Nan take Abdullahi dan Abbas ya umarni iyalin shi su fita su bar gidan, sai ya bar wa Abu Ayyub al-Ansari da iyalansa gidan yace su zauna. Yace nayi haka ne, na ɗebe iyalaina daga gidan na bar maka kamar irin yadda kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka fita da kai da iyalanka ku ka bar mishi gidan ya zauna. Sannan sai na Abdullahi dan Abbas yace duk abin da ke cikin gidan ya bawa Abu Ayyub al-Ansari, dukkan abin da ke cikin gidan. To kaga wannan matukar girmamawa kenan. Lokacin kuma da zai tafi bai kyale shi haka ba, sai da ya bashi dirhami 20,000. Babu shine abin da ya faru ba, tambaye shi yayi ana bin ka bashi, yace eh ana bina, yace ana bina bashi, nawa ne bashin da ake bin ka, yace dirhami 20,000. Sai Abdullahi dan Abbas sai kawo dirhami 40,000 ya bashi kyauta, yace 20,000 ka biya bashin, 20,000 kuma kai harkar gaban ka da shi. Kowane dirhami 1,000 fa ya kai naira 10,000,000 irin ta yanzu. To dirhami 20,000 ya bashi naira 10,000,000 sau 20 kwarai da gaske. To kaga akalla naira 200,000,000 ya bashi. Sannan ya tambaye shi ko kana son bayi, yace in akwai bayi a gunka ka bani kamar guda 4 ko 5 ba za su tsaya na aiki. Abdullahi dan Abbas sai kawo bayi guda 20 ya bashi, sannan ya haɗa mata da kayan gidansa baki ɗaya duka ya bashi. Zamanin harifancin sayyidina Ali radiyallahu anhu, Abu Ayyub al-Ansari ya zo wajen sayyidina Ali, sai sayyidina Ali ya tambaye shi mecece buƙatarka, yace buƙatata albashi na da aka saba bayarwa duk shekara, don tun zamanin harifancin sayyidina Umaru ana ba wa sahabbai radiyallahu anhum albashi duk shekara. Yace ina so a bani abin da aka saba bani duk shekara, sannan kuma haɗa min da bayi guda 8 waɗanda za su riƙa taya na aiki a gonata. to albashin nasa 4000 ne dirhami 4000 sai na radi Allah an sai nan kamar sau biyar ya bashi dirhami 20,000 sannan ya bashi bayi guda 40 na kun guda 8 din da ya nema ya nan kamar sau biyar ya bashi guda 40 Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu ya kasance dama yana daga cikin sojojin Sayyidina Ali radiyallahu anhu dan duka yakokin da Sayyidina Ali radiyallahu anhu ya ji irin su Nahrawan irin su Suffin irin su yakin Jamal to Sayyidina Abu Ayyub radiyallahu anhu ya raka shi Sayyidina Abu Ayyub radiyallahu anhu bai taba fasa yin jihadi ba sai wata shekara kwaya dai tal ita din ma ba shi da lafiya ne sai ya zauna a gida amma a hakan sai ya dauki hayar wani mutum ya ce ya je ya wakilce shi a gurin jihadi kuma Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu yana daga cikin sahabbai masu ilimi daga cikin sahabbai da suke karatu a gun shi dan sahabbai ma suna yin karatu wajen ƴan uwan sahabbai daga cikin sahabban da suke karatu a gun shi akwai Sayyidina Abdullahi dan Abbas akwai Sayyidina Abdullahi dan Umar akwai Sayyidina Al-Bara ibn Azib akwai Sayyidina Abu Umama al-Bahili akwai Sayyidina Zaid ibn Khalid al-Juhani akwai Sayyidina Al-Miqdam ibn Ma'adi Kariba akwai Sayyidina Anas dan Malik akwai Sayyidina Jabir ibn Samura akwai Sayyidina Abdullahi ibn Yazid al-Khudri daga cikin tabi'ai kuma wanda suke karatu wajen shi akwai Sa'id ibn Musayyab akwai Urwa ibn Zubair akwai Salim dan Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma akwai Salim dan Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma akwai Abu Salamata dan Abdurrahman dan Auf akwai Ada'u ibn Yasarin babban tabi'in nan akwai Ada'u ibn Yazida akwai kuma wasu daban akwai wasu da dama wanda duk sun yi karatu wajen shi Sayyidina Abu Ayyub radiyallahu anhu ya yi wafati ne ya rasu a wajen jihadi a shekara ta 50 ko 51 bayan hijira an je wani jihadi ne da za a yi da ƙasar Rum birnin Ƙasandaniya to a can Allah ya mishi rasuwa lokacin da ya ji alamar ajali ya taho gare shi sai ya kira kwamandar rundunar kwamandar rundunar a zamanin nan Yazidu ne Yazidu ɗan Sayyidina Muawiya sai ya kira shi ya ce mishi idan na rasu ku kowar abokan gaba sai kun kai su can dab da garinsu to a nan za ku binne ni don ko suka yi da aka binne shi ba shi gari sai su Rumawan suke ba da labari ko suke tambayar jama'ar musulmi kai jiya da daddare kun ba mu wahala a yakin ne sai sahabbai suka ce musu ai mun kora ku ne saboda mu samu mu binne ɗaya daga cikin sahabban annabin mu a ƙasar ku sai da aka ci wannan yakin kuma su Rumawan su suka ci gaba da gadin kabarin shi shekara da shekaru idan wata musiba ta same su kamar rashin ruwa ko wani abu suka je su tawassuli da shi su kama kafa da shi a wajen Allah domin samun sauƙin wannan musibar kuma Allah yana amsa musu irin kamar yadda Yahudawa kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam garin Madina suna yin tawassuli da shi idan yaƙi ya shiga tsakanin su da ƴan uwansu suka yi tawassuli da shi su ce ya Allah dan alfarmar annabin ƙarshe annabin da zaka aiko shi a ƙarshen zamani Allah ka ba mu nasara a kansu sai ku samu nasara din a kansu shine Allah yake cewa wa kanu min qabli sittuna alal ladina kafaru fana ma ja'ahum ma arafu kafaru bi falanatullahi alal kafir to ƙarƙashin wannan ayar akwai hadisin da aka rawaito ta hanyar Sayyidina Abdullahi dan Abbas akan tawassulin da Yahudawa ke yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun kafin zuwan shi babaran suna mutanen birnin Ƙasandaniya suna yin tawassuli da Abu Ayyub al-Ansari saboda wannan kuma ya kasance shi mai tsananin so ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri Sayyida Safiya bint Huyay ranar da ya tare da ita cikin dare sai ya ji motsi a waje sai ya fito ya duba sai ya ga Abu Ayyub ne sai ya ce mishi wane ne ya ce Abu Ayyub ne ya Rasulullahi yace to me kake yi anan yace ayya rasulullahi gadi nake saboda wannan matar da ka aura ya rasulullahi kwanan nan maka karkashe ɗan uwanta da danginta kada ta maka wani abu cikin dare Allah sallallahu alaihi wasallam sai mun mishi ce mishi ce ka babu komai sai mishi kyawar addu'a haka shi ma albarkacin wannan gadin da yayi
shine bayan ya rasu sai gashi ba ma musulmi ba kafirai ma suna gadin kabarin sa har yanzu nan kabarin nashi yana nan kuma har yanzu gadin kabarin yake har yanzu inda kabarin nashi yake an yi masallaci ma a gun amma gadin masallacin yake saboda gadin wannan shine sayyidina Abu Ayyub Ansari radiyallahu anhu kuma babban darasin dake cikin tarihin sa shine magane muhimmancin yin hidima ga ma'aiki alayhi salatu wassalam saboda albarkacin hidimar da ya yi wa ma'aiki alayhi salatu wassalam shi ma kuma ga irin hidimar da sahabbai radhiyallahu anhum suke mashi saboda wannan sannan kuma bayan haka albarkacin kauran shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga irin ribar da ya samu da ta yi shi duniya da lahira da an ce Abu Ayyub Al-Ansari farkon abu da zaka fara tunowa a ranka shine shine mai masaukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafa tarihin da duniya da lahira bala amanta da shi daga nan kuma insha Allah da yake muna da yan sauran yan mintuna insha Allah za mu gangara zuwa cikin tarihin malamin sahabbai da tabi'ai malamin al'umma sayyidina Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu shine jagora mai girma kuma shehin makaddata alqur'ani shehin malaman ilimin gado babban mufti na kasar Madina Abu Sa'id kuma Abu Kharijatu Al-Khazraji Al-Ansari marbucin wahayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu ya kasance daga cikin mahaddatan alqur'ani sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ya kasance idan zai tafi aikin haji yakan bar shi a matsayin mai kula da garin Madina idan zai zama shine halifan sa a garin Madina kuma shine wanda ya raba ganima lokacin da aka yi yakin Yarmouk yana daga cikin mutanen da tarihi bai taba ganin masu kaifin kwakwalwa irin su ba lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga Makka zuwa Madina sayyidina Zaid dan Sabitu duka duka shekarar shi 11 ya zo ya musulunta a gaban ma'aiki alaihi salatu wassalam kuma shine farkon wanda ya fara ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinci a garin Madina wani abinci ne irin nasu na Larabawa da ake ce mishi sarid shi ya kawo ma'aiki alaihi salatu wassalam kuma bayan ya musulunta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya koya mana hikimomi na zaman tare kasancewar garin Madina gari ne da ake tare da Yahudawa kuma kowa ya san irin makircin su sai ma'aiki alaihi salatu wassalam ya umarci wannan sahabi mai daraja cewa ya je ya koyi yaren Yahudawa da kuma rubutun su ya ce duka duka a cikin sati biyu ya iya yaren kakaf kuma ya iya rubutu da karatu da yaren nasu kaji kaifin basira sati biyu ba kai yanzu ko turanci da ake koya mana a makaranta yanzu a ce a cikin sati biyu mutum ya je ya koyi turanci ya iya yaren ya iya rubutun ya iya komai ai ya kai a kalle shi an rawato daga ɗanshi mai suna Kharijatu shi kuma daga babansa yace an kawo ni gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya iso garin Madina sahabbai suka ce mishi ya rasulullahi ga wani yaro nan daga cikin Banu Najjar kawunnanka ya koyi karatun alqur'ani har ya haddace surori guda 17 sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace karanta min inji yace sai na karanta mishi duka surori 17 din sai karatu na ya burge shi sallallahu alaihi wasallam sai yace ya kai Zaidu je ka koyo min a yaren Yahudanci da kuma yadda suke rubutun su domin wallahi ni ba zan amince musu ba akan rubuce-rubuce na yace daga nan sai na je na koye shi a cikin ƙasa da rabin wata wato ƙasa da sati biyu kenan sati biyu ne a yi rabin wata guda na koye shi kuma na iya sosai daga nan sai na kasance ina rubutawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasiƙu idan za a rubuta idan zai rubuta wasiƙa zuwa ga Yahudawa to ni nake rubuta mishi su ma suka rubuto ni nake karanta mishi wata rana sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ni ya kai Zaidu ka iya yaren Siryaniyanci kuwa sai nace a ya Rasulullahi ban iya ba sai ce to ita ma shi ma ka je ka koye shi yace a kwana 17 na iya shi gaba ɗayan sa Siryaniyanci yare ne na wasu mutane a can da aka yi su yanzu babu su ba Laraba bane ba kuma Yahudawa bane a amma kuma suna da wani civilization da daddi sun iya karatu da rubutu nasu na kansu rubutun nasu haka yake kamar irin rubutun India amma ko ba shi bane kuma harufan nasu ba irin harufan larabci bane ba kuma irin na turanci bane haka rubutun nasu yake wani abu haka kamar gwafa haka zaka gan shi ayinan haka dai a wata riwayar kuma yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya umarce ni je in koyi irin rubutun Yahudawa yace min wallahi ni ban amince wa Yahudu ba akan wasiqata yace ai ban yi rabin wata guda ba sai gashi na iya komai da komai yayin da na koya na iya don ni na kasance ina rubuta Annabi sallallahu alaihi wasallam wasiqa an zai rubuta zuwa ga Yahudawa haka nayi su mai dan sun rubuto ne nake karanta mishi to kaga wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake nuna mana shine muhimmancin dogaran al'umma bisa kanta da kanta a matsayin ku ne al'umma kada ya kasance akwai wani abu wanda ku ba ku iya ba wanda kuma rayuwar ku tana buƙatuwa zuwa gare shi duk wata a matsayin ku na mujtama kada ya kasance misali kamar irin yanzu yadda muke a matsayin mu na musulmai sai ka tarar da gari guda wanda za a samu musulmai sama da mutum 10,000 amma babu likita mace babu likita mace babu mace kwaya daya ba za ta iya aikin likitanci wanda in ma ta ba su da lafiya za ta yi musu allura za ta yi musu ƙarin ruwa dole sai dai namiji to kaga wannan ai hatsari ne mai girma in matar ka mata da lafiya operation za a yi mata ba mu da mata musamman ma mu nan arewacin Najeriya ba mu da mata ƙwararru wanda sun iya operation dole yanzu za a yi matar ka tiyata namiji ne zai bude ta ya ga tsaraicin ta ya mata abin da zai mata wanda kaga a ainihin yadda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kafa mu kamata yayi ya zamto duk abin da rayuwar mu ta yau da kullum take bukatuwa zuwa gare shi ya zama mun iya ba sai mun koyo daga wani gumba amma yanzu in matar ce ba ta da lafiya kai ko a burane in ba kamar a cikin yan shekarun da aka samu ci gaba ba sai ka nemo wata Esther ko wata Mary ko wata Victoria ita za ta zo ta taya matarka duk abin da za ta yi mata ba gare da zaka yi to ba haka ko ya kamata mu zama ba domin wannan ba wayewa ce irin tamu a matsayin mu na musulmi ba wata rana naji limamin National Mosque Professor Ibrahim Ahmad Bakari yana bada labari yace akwai wani bawan Allah a cikin garin Kaduna wata rana matar shi ta tashi naƙuda shi kuma baya so ya kira wani namiji ko baya so ya kai ta asibiti saboda ya san maza ne za su bude ta ko da haka ya rika yawo cikin dare ina zai samu nurse mace daga ce mishi gaskiya duma tan da suka iya aikin ungozoma duba musulmi bane akwai mata amma ba musulmi bane yace to ba komai in ya kwamba su gidan wata Christian ya nemi alfarma gummijinta ta zo ta karba haihuwar ta karba haihuwar matar shi ta haihu lafiya yace to alhamdulillah daga nan akwai islamiya a kofar gidansa sai yace to islamiyoyi da yawa a garin nan kuma za mu iya samun wani filin mu gina wata islamiyya yace amma yanzu wani aikin zai yi sai ya je wajen gwamnatin jihar Kaduna ya nemi izinin gina makarantar koyon aikin unguwar Zoro School of Nursing and Midwifery. Professor Makar bai faɗi sunan malamin ba. Amma malamin kaga ya taimaka wa al'umma. Da ya samu izinin sai ya je ɗauko malamai wanda suka iya wannan fannin. Suka zo sannan ya yi umarni iya mata kaɗai za a ɗauka. Ko matan na musulmi. Kafin ka ce me wannan a cikin shekara uku ko huɗu sai gashi makarantar ta fara yayi ɗalibai ɗaruruwa malam ƴaƴan musulmi sun koya sun iya to kaga duk sanda aka sami mace kwaya ɗaya wacce ta iya wannan karatun na likitanci musamman bangaren karɓar haihuwa wannan ita kadai za ta iya kula da musulmai ko matan musulmai sama da guda ɗari tunda duk kullum bai fa a samu kwaya uku hudu biyar wanda za su haihu ba kullum to ita kadai ta ishe su kaga ashe kenan aiki ne mai girma gare mu wannan bangaren mu kokari mu toshe wannan baraka duk wanda yake da ya mace kuma za ta yi karatun gaba da secondary in so samu ne kada ya sanya ta bangaren koyarwa ko wani engineering ko wani abu daban aikin likitancin nan dai saboda sauƙaƙa wa al'umma yana da kyau kware da gaske mu taimaka wa kanmu ta wannan bangaren saboda annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya koya mana shine duk sanda muke da wata wata nakasu wato wata tawaya a wani bangare namu na rayuwarmu wanda ba za mu iya dogaro da kanmu ba to tawaya ce gare mu wajibi ne gare mu wato farilla ce ta kifaya lalle mu je mu koyo wannan abu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam kaga anan ya sanya wannan sahabi je koyi waɗannan yarurruka domin su ne yarurrukan da a wancan lokacin ake magana da su a manyan daulolin duniya in rubutu za ka yi ka rubuta da su in magana za ka yi tsakanin daula da daula da waɗannan yarurrukan ake yi wannan sahabi mai daraja ya sami sharafi wato girma da daraja mai yawa ya zama shi ne marubucin wahayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan wahayi ya sauka gare shi yakan sa a kira mishi wannan sahabi wato Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu da kanshi yana fara ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan wahayi ya sauka gare shi yana aikawa a kira ni yana fara ina rubutawa hadisin kuma ingantacce ne a Tabarani ya kawo shi kuma Imam al-Haythami ya faɗe shi a cikin majmu'u zawaid juz'i na 9 shafi na 17 kuma shi isnadin shi mai kyau ne Imam al-Bukhari ya karbo daga sayyidina Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mini yace je ka kira min Zaid ibn Thabit ka gaya mishi ya zo da abun rubutu kuma ga wannan hujja ce dake nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan kira shi da Zaid ya zo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara gaya mar ka rubuta la yasul qa'iduna min al-mu'minina wal mujahiduna fi sabilillah cewa darajar mu'minai masu zaman gida ba za ta yi ɗaya da waɗanda suke fita su yi jihadi don ɗaukaka kalmar Allah ba to a lokacin akwai Abdullahi dan Ummu Maktum wanda shi kuma makaho ne yana bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya rasulullahi ni ko gashi ni makaho ne ba inda yadda zan yi fita jihadi to sai wata aya ta sauka ta shafe wannan din ita ce la yasawil qa'iduna minal mu'minina ghayra ulil darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim anfusihim har zuwa ƙarshe suratul nisa'i aya ta 95 kuma wannan alqur'anin da yanzu muke karantawa ainihin sarbutun Zaid ibn Thabit ne shine wanda ya sanya guraren yin alu jadinan da gun alu baki da janwau da menene menene duk shine wanda ya ajiye musu gurare saboda hikima da kuma basira irin tashi dan lokacin da aka tashi rubuta alqur'anin farko a zamanin sayyidina Abubakar Zaid ibn Thabit ne ya fara rubutawa a zamanin sayyidina Usman ma da aka tashi mayar da alqur'anin akan takarda domin da an tattara shi an rubuta a jikin fata da jikin bawon itace ne kashi ne abubuwa dai daban-daban a zamanin halifancin sayyidina Usman radiyallahu anhu sai aka mai da shi kan takarda sannan ne aka rubuta alqur'anin farko to wannan Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu shine wanda sayyidina Usman ya bashi wannan muhimmin aiki a tattala alqur'ani lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wafati sai kai ya so ya rabu mutanen Madina wato al-Ansar suka ce abinda zai faru shine ku al-Muhajirun ku fidda jagora daga cikin ku mu ma al-Ansar mutanen Madina mu fidda jagora daga cikin ku da shi kuwa sayyidina Zaid radiyallahu anhu sai ya miƙe yace a'a ba haka za a yi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana daga cikin masu yin hijira wato al-Muhajirun mu kuwa mu ne al-Ansar masu taimakon shi to yanzu kuwa abin da ya kamata a yi shine jagora ya zama daga cikin al-Muhajirun khalifa kenan mu kuma mu zama mu ne masu taimakon shi duk wanda ya zama jagora to hakan kuwa aka yi sai sayyidina Abubakar ya zama shine khalifan Annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma mutanen Madina suka ci gaba da taimakon shi sayyidina Abubakar ya ce jazakumullahu khairan ya ma'ashar al-Ansar Allah ya saka muku da alkhairi ya ku sahabban Madina sayyidina Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu
ya kasance daga cikin masu kafaffen ilimi a cikin addini ya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda masu ilimin ma cikin sahabbai sun yadda shi malami ne Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu duk da zurfin shi wajen ilimi da kuma daukakuwar kafada shi a cikin ilimi amma ya kasance yana girmama sayyidina Zaidu yana ganin alfarmarsa an karbo daga Abu Salama dan Abdurrahman yana cewa wata rana Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ya gano Zaid ibn Sabit akan doki sai ya tashi ya rike mishi linzami ya kama mishi dokin har sai da ya sauka kaga haka alamar girmamawa ce sai shi Zaid ibn Sabit ne ce mishi ka matsa ya kai dan babban ma'aiki alayhi salatu wassalam bai kamata ya zama kai zaka min irin wannan girmamawar ba shi kuma Abdullahi dan Abbas sai ya ce mishi hakaza naf'alu bi ulama'ina wa kubara'ina haka muke wa malamanmu da kuma manyan cikinmu to shi kuma sayyidina Zaid sai ya ce mishi mu ga hannunka sai ya miƙa mar hannun shi sai ya sumbanci hannun nashi haka sai ya ce haka mu kuma aka umarce mu mu girmama iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kaji yadda suke girmama junansu kuma dama shi zai dubun sabitin annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya bashi lambar yabo cewa ya fi dukkan sahabbai sanin ilimin gado akwai wani tabi'i ana ce mishi masruk almajirin abdullahi dan mas'ud ne radiyallahu anhu to ya kasance ya san fatawar abdullahi dan mas'ud cewa idan aka mutu aka bar yan uwa wadanda ake uwa ɗaya ba ɗaya da su mata za su ɗauki sulusani wato sulusi biyu na dukiyar kashi biyu cikin uku da sauran kashi ɗayan kuma su wayancan waɗanda ake uba ɗaya da su kaɗai iya mazan su za su ci gadar to wannan ita ce fatawar Abdullahi ɗan Mas'ud radiyallahu anhu to wannan almajiri nashi Masruk da ya zo Madina sai kuma ya ji fatawar Zaid ibn Sabit radiyallahu anhu shi kuma yadda yake yi shi ne an mutu an bar yan uwa mata uwa ɗaya uba ɗaya daga biyu zuwa sama sannan kuma ga waɗanda ake uba ɗaya da su maza da mata to yadda Zaid yake yi shi ne su waɗanda ake uwa ɗaya uba ɗaya da su mata za su ɗauki kashi biyu cikin uku ne na dukiyar sauran kuma kashi ɗayan da ya rage sai waɗannan yan uwa waɗanda ake uba ɗaya da su mazan da matan duka sai su raba li zakar misl hadhil unsayyin to da ya ga haka shi Masruk sai ya dawo kan fatawar Zaid ibn Sabit sai aka tambaye shi me yasa ku kai haka alhadi kai almajirin Abdullahi dan Mas'ud ne yanzu ka bar fatawar Abdullahi dan Mas'ud kenan ka dawo kan ta Zaid sai ce ai Zaid ya kasance yana hada tsakanin waɗanda suka rabu din ne mazan da matan gaba ɗaya to kaga tashin tafi dacewa da dauka kuma gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam dama ya bashi lambar yabo cewa shi ne wanda ya fi kowa sanin ilimin gado hadisin isnadin shi ingantacce ne yana nan a cikin tazhib na Ibn Asakir juz'i na biyar shafi na 451 Zaid ibn Sabit radiyallahu anhu duk da wannan ilimi nashi ya kasance mutum ne mafi alkhairi ga iyalan shi wato mutum ne mai yawan sakin fuska a cikin iyalan shi Imam Zahabi ya kasance yana cewa yana daga cikin daukakar da Allah ya wa Zaid ibn Sabit cewa sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya dogara da shi wajen rubutun Alkur'ani musafin farko da aka fara yi wanda aka rubuta a jikin fata da sauransu shine ya fara karbar tilawar Alkur'ani daga hannun mazaje duk wanda yake da tilawar wata sura sai ya zo shi ya zo ya karanta a gaban Zaid ibn Sabit ya zo da kuma mutum biyu waɗanda suka shaida cewa lallai ya ji wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai Zaid ya rubuta da haka aka rubuta Alkur'anin farko haka na zamanin sayyidina Usmanu nan ma hakan aka yi aka mai da Alkur'anin ya koma takarda kamar yadda na faɗa dazu da farko shi Zaid ne ya jagoranci jama'a wajen rubutun Alkur'anin farko da shi da ɗayan wasu kaɗan daga cikin Qurayshawa saboda su ne waɗanda aka saukar da Alkur'anin bisa harshensu sai aka haɗo da wasu kaɗan daga cikinsu amma shi Zaid ibn Sabit dai shi ne shugaba sayyidina Zaid ibn Sabit radiyallahu anhu ya rasu kuma wanda ya masa sallah shine Marwan ibn al-Hakam Marwan dan Hakam wanda shi kuma tabi'i amma shine gwamnatin garin Madina a lokacin kunci a zamanin a ranar da ya rasu sai sayyidina Abu Hurairah yace mata khairul ummati mafi alkhairin wannan al'ummar ya rasu yace to la'alla Allah an yaj'ala fi ibn Abbas minhu khalafat yace la'alla ko Allah ya sanya Abdullahi dan Abbas ya zama mai mai gurbin sa to hakan ne ko bayan rasuwar shi sayyidina Zaid wanda ya mai gurbin sa wajen ilimi shine sayyidina Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu dama kuma da shi sayyidina Zaid da Abdullahi dan Abbas da kuma sayyidina Anas dan Malik su uku nan kusan shekarun su iri ɗaya ne sun girma juna ne da kadan kadan an rawato daga Ammar dan Abi Ammar yana cewa yayin da sayyidina Zaid bin Sabit ya rasu sai muka je wajen Abdullahi dan Abbas muka zauna a cikin wata inuwa sai na ji shi yana cewa haka